Rundunar 'yan sandan jihar Benue ta tabbatar da sace kwamishinan sadarwa al'adu da yawon shakatawa na jihar, Mr. Matthew Abo. Jami'ar hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan a jihar Benue, Madam Sewe Sekete Anene, a wani takaitaccen sako da ta aike min ta kafar WhatsApp, ta ce 'yan sanda sun fara binciken inda 'yan bindigar suka kai kwamishinan. Rahotanni sun nuna da cewa 'yan bindigar sun je gidan kwamishinan ne a garin Zaki Biyam da ke karamar hukumar Uku da daren ranar Lahadi, inda suka yi awon gaba da shi akan babur. Wani da ya buƙacin saka ya sunansa ya shaida mun cewa 'yan bindigar sun kuma sace tsohon shugaban karamar hukumar ta Uku a ranar Asabar kafin sace kwamishinan a jiya Lahadi.
Aka sace jiya da yamma a gidan shi, wani bajaj suka zo aka doke shi sai sun gudu sun tafi, amma akwai wani mutanen da suka ce shekaran jiya kaman bai kai kwanaki uku ba an sace the pioneer chairman na farko na local government din, lokacin da aka ba ma local government din sunan shi Washima Eruka. Aka sace shi bai kai kwanaki uku ba sai an zo aka sace commissioner na information, culture and tourism.
Amma yanzu yaya yanayin gurin yake, tunda na san ka leka gidan shi commissioner, yaya yanayin wurin yake?
Mutane tunda da tafi mutane sun fara zuwa gidan, suna zuwa tafiya haka, amma gidan ya zama shirto bada ko wanda ya zo ma a yi magana ma zai ce ga su shi ya ji yana jin tsoro, saboda in ka yi magana sai ga su mutane din suna yawo da su za a ji da dare za a zo a kama ka ko a kai shi ka abin da ya faru. Mutane sun zo ma suna zama shiru haka, wani za su zo su kama haka su koma a gidansu.
To ya shi wancan chairman da shugaban karamar hukuma da aka kama fa, shi ma an same shi?
Bai same shi ba har yanzu.
To amma mutane na kira kaman a kai musu jami'an tsaro ko wani abu haka?
Da muke magana yanzu sojoji sun shiga talk sun shiga local government yanzu ana a garin Zaki Dande suka shiga. Inda sojoji sun je muna gani kaman da dare haka ba yawo kaman 6 ko 6:30 haka, muna gani kowa zai boye gidanci saboda kara a zuwa yin shi wani abu.
A wata sanarwa da sakataren yada labarai na ofishin gwamnan jihar Benue Teso Kula ya raba wa manema labarai, ya bayyana cewa gwamnatin jihar da haɗin gwiwan jami'an tsaro na aiki tukuru don ceto waɗanda aka yi garkuwan da su. Ya zuwa lokacin da na haɗa wannan rahoto da hukumomi ba su gano inda kwamishinan da tsohon shugaban karamar hukumar ta Ukum suke ba, kuma 'yan bindigar ba su kira iyalansu don neman kuɗin fansa ba. Jihar Benue da ke arewa ta tsakiyar Najeriya dai ta sha fama da matsalolin tsaro daban-daban da suka hada da rikicin makiyaya da manoma, hare-haren 'yan bindiga, rikicin kabilanci da sauransu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.